offer you as your humble servant to accept your nomination as the presidential candidate of our great party, the PDP.
Shugaba Jonathan ke amincewa da zabarsa da babban taron PDP yayi don sake takarar shugabanci a Fabrairun bade. Koda yake Jonathan ne dan takara ɗaya tilo, wakilan jam'iyyar daga dukkan jihohin Najeriya su 2812 sun kada Jonathan ƙuri'un su kuma ba ko ƙuri'a ɗaya a cewar shugaban zaben Ken Inamani da ta yi batan kai. Jonathan ya kawar da raɗe-raɗe na jingine mataimakinsa na Madisambu a sabuwar takarar, inda ya ce shi zai sake yi masa mataimaki da bayyana shi da mai matukar biyayya ne. Shugaban wanda ya ce zai ci gaba da yakar ta'addanci da nuna tun yakin basasa Najeriya ba ta taɓa fuskantar kalubalen tsaro kamar yanzu ba, sai dai shugaban a wannan karo bai ambaci sunan Boko Haram ko da sau ɗaya ba a jawabin nasa na fiye da minti 30 da ya karanta da taimakon wasu manyan allunan karanta sakonni na na'ura mai kwakwalwa. Hakanan jawabin bai taɓa sabbin bama ba mai da suka fashe a Kano ba. Shugaban jam'iyyar Ahmed Ma'azu da shi ma aka tabbatar masa sahihancin shugabanci ya kaucewa cika bakin lalle sai PDP ta sake lashe zabe, sai da yayi addu'ar samun nasara
da fatan cewa cikin ramar Ubangiji za su jefa jam'iyyar PDP daga sama har ƙasa.
Baka da wani haufi cewa jam'iyyar nan za ta iya sake dawa?
Haufi? Zancen haufi Allah ke bada mulki. Muna roƙon shi kuma muna fata cikin ramar shi Allah zai bamu.
Tsohon ministan tsaro Bello Haliru ya ce duk da ba shi ne zai tallata Jonathan ba wannan karan, amma baya shakka ga samun nasara.
A kwarai da gaske, ai da shugaban kasa Jonathan da jam'iyyar PDP, Allah ya masu kwajini a kasan nan, kuma insha Allahu mutanen kasan nan sun amince da PDP kuma za su zaɓi PDP ba ma shugaba Jonathan kaɗai ba, duk mu za mu lashe in Allah ya yarda.
Tsohon mai taimaka shugaban ƙasa ta fuskar siyasa ma Ahmad Gulag da ya samu takarar sanata daga Adamawa na ganin haske a tafiyar.
Duk ɗan jam'iyyar PDP dole ya tashi haikal ya nemo ma jam'iyyar ta jama'a, ma'ana ƙuri'u.
Tsohon gwamnan Zamfara Mahmuda Shinkafi na amsar mu baya samun tikitin takarar PDP a jihar Zamfara, sai dai shugaban jam'iyyar na jihar Hassan Nasiha ya ce da sauran magana don ba a kammala zaben fidda gwani ba.
Ni abin nake gaya ma, muna da 'yan takarori guda biyar, akwai Mahmudu Aliyu Shinkafi, akwai Bello Mutawalla Lamaradun, akwai Sagir Imad, akwai Alhaji Ibrahim Shehu, sannan akwai Adamu Imad. Don haka muna jiran ranar zaɓe daga hukuma ta ƙasa. Ga yanzu ba mu da 'yan takara, illa dai muna da masu yin takara.
Wasu Nasiha, muna da labarin fa shi tsohon gwamna Mahmudu Shinkafi ya mare ka wajen taron na harkar rama, me gaskiyar maganar?
Wasu subhanallah, wannan kiran ƙarya ne, wallahi ni ko a yatsa ba annune ne ba, balle ma har mu kai ga maganar mari. Mu da tije ne mun san ciwon kanmu, duk wanda ya wannan zai samu sakamakon sa gobe kiyama.
Akwai ƙarancin jama'a da sowa ko tafi a taron. Nasira da Malika, Amurka daga Abuja, Najeriya.